الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود بديا دائما وأبدا استبتغ الله سبحانه وتعالى لساك حدام أولا سافيا تالهدي 27 gawatan Sha'ban shekara ta 1436 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 14 gawatan 6 shekara ta 2015 a lissafin milaniya. Wannan darasi shine zai zama darasinmu na ƙarshe kafin watan Ramadan a wannan karatu da muke na sanin rayuwar tarihi da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga littafin da muke karantawa na Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kuma darasin da ya gabata na ƙarshe da muka yi, mun tsaya ne inda malamin ya ambata mana maganar abubuwan da suka biyo bayan yaƙin Tabuka, musamman manya-manyan abubuwa masu muhimmanci da suka auku a wannan shekara ta tara, bayan su kuma da maganar haji na farko da aka yi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura sayyidina Abubakar don ya shugabanci mutane, sannan kuma ya tura Ali ibn Abi Talib tare da shi daga baya domin warware alkawari tsakanin kafirai da aka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan dai shine da muka tsaya na ƙarshe, ko haka ne? Za mu tashi inda yake nazaratun alal ghazawat. Yanzu abinda za mu karanta shine wani dubi ta wata mahanga dangane da yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baki ɗayansu, ba iya yaƙin Tabuka ba. Su yaƙoƙi da suka gabata tun daga Badar da kuma dai waɗanda suka biyo bayansa har zuwa Tabuka, wanda shine na ƙarshe, wanda darasi ake ɗauka a cikinsu, kowanne yana da nasa darasin dama. To amma ka haɗa su gaba ɗaya kai musu kallo ɗaya, wacce fahimta za ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaban al'umma, musamman abin da ya shafi yaƙe-yaƙe, me za mu ɗauka mu kalla, wani abu shugabanni na al'umma za su koya daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ka dubi abin da ya aikata na waɗannan yaƙoƙi, za ka sa shi a ajin tausayi ne, ko ko a ajin masu mugunta ko masu tsanani akan mutane. Wannan abin da yake so ya kawo kenan, kuma insha Allah za mu ji irin darussan da za mu ɗauka a ciki. Babu zancen dama ba a dangana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wani hali mummuna ko mugunta ko makamancinsa. Amma wanne darasi za ka ɗauka na daga irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, wurin tsanani ya tsanani, wurin taushi ya taushi, kuma a inda ma ake tsananin, wanne irin tsananin ya yi, shi ne abin da za mu ji. Yace idza nadarna ila ghazawati nabi sallallahu alaihi wasallam, idan muka dubi, in muka yi dubi zuwa ga yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa bu'uthihi wa sarayahu, da kuma wato tawagar da ya aikata ko ya aika domin a gudanar da wani yaƙi, shine bu'uth, a tada wani, a tura shi wani abu, wa saraya, da kuma dai tawaga ta yaƙi, ita wacce dama dalilin tafiyar ta yaƙi, bu'uth kuma isar da wani saƙo, ko da ya kunshi yaƙi ko bai kunshi yaƙi ba, shine bambancin bu'uth da saraya. Duk saƙon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wani ya tura shi, sunansa ba'ath, an tada wani, an tura shi zuwa wani guri. Idan ko aka ce saraya, to wannan dama tawaga ce ta fita yaƙi, wadda babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikinta. Idan da shi a ciki, ba sunansa ba'ath ba, ba sunansa sariya ba, sunansa gazwa, sawa'un kuma an yi yaƙi ko ba an yi yaƙi ba. Wannan dai na san kun saba da shi. to sai sai duk mutumin da yayi dubi ko idan muka yi dubi zuwa ga waɗannan yaƙe-yaƙe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tun daga na farko har zuwa wannan na ƙarshe na Tabuk la yumkinu lana ba zai yiwu ba gare mu wala li ahadin ko wani wanda ba mu ba mimman yanzuru fi awda'il hurubi daga cikin masu dubi su yi bincike a cikin wato halayen yaƙi awda' jam'in wad' wad' shine situation hali yanayi na yaƙi duk mutanen da suke masu ilimi ne da takhassusi sun yi specializing a abin da ya shafi karatun yaƙe-yaƙe domin kun san shi abu masu ilimin fannin sun fi gane me ina za su sa wani abu kai da ni waɗanda yake mu karanta kawai mu san labari muka iya ba mu san me ake ce mai yaƙi ba yaƙe-yaƙen da za mu karanta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la'alla akwai abin da za mu dora shi a ajin da ba haka yake ba saboda ba mu san harkar yaƙi ba to shi nan yana so ya mana magana akan mahangar mutanen da suka iya yaƙi suka san meye yaƙi kamar da yake ce sojoji wanda suka san harkar soja in suka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yaƙance me za su gani sai ce ba zai yiwu ba ga mu ko ga wani wanda ba mu ba daga cikin waɗanda suka san bincike a harkar yanayin yaƙi wa athariha da tasirin yaƙi wa khalfiyatiha da kuma abubuwan da ake gina su a kai shine background shine khalfiya abinda abu dai ake dora shi a kansa yace la yumkinu lana illa an naqula ba mu da wani abu da zamu ce in ba abin nan da zai biyo baya ba ma'ana duk mutumin da yake ya iya yaƙi ya san harkar yaƙi soja ne ƙwararre ya san kuma me ake cewa yaƙi in yi dubi zuwa ga yaƙe-yaƙen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa to ba shi da wata magana da zai faɗa banda wannan sakamako da zamu ji ma'ana ga shi sisi inna annabiyya sallallahu alaihi wasallam annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kana akbara qa'idin askariyin fi duniya annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi girman duk wani komandan yaki da aka taba yinsa a duniya wannan ba ya faɗa ne kawai dan son zuciya ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jinsin dan adam in dai ana magana ne akan kammala da kamala a kowane bangare to annabi sallallahu alaihi wasallama shine a gaba in dai dan adam ne ake so me yayi a inda yayi a duba a ga cewa duk abin da yayi yayi shi abin da ya dace yayi a inda yayi to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ko za a duba haka to duk abin da ya aikata a bangarorin yaki to sai ka ce shine shugaban jagororin yaki gaba ɗaya a duniya da aka taba yi a tarihi komandan yaki ba a yi irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa wa ashaddahu wa a'zamahu ko wa amaqahum kai ko shine mafi tsananin su mafi zurfin su firasatan wa tayaqquban yafi su firasa shine saurin hangen nesa ka gane abu tun kafin wasu su gane shi su fahimta mun taba magana akan firasa ita kanta wani lokaci wani mako a wannan darasin me ake nufi da firasa akwai mutanen da Allah madauki ya hore musu wata irin wato ko wani irin karfin zuciya wata kwakwalwa yadda idan ka kawai zasu kalla sai su gane inda ka dosa daga kun hada ido zasu fahimci irin halinka wannan shi ake cewa firasa wannan ba a babin ilimin gaibi yake ba domin ba iya annabi nake da wannan ba ana samun mutane daban-daban masu firasa wani idan ya ga tafiyar wani zai ce wannan ko irin ta babansa sai ko halinsa dai da babansa misali ana samun irin wannan abu to irin wannan shi ake cewa firasa tayaqudhi kuma fadaka wato babu wanda ya kai shi firasa irin wannan hangen nesan da kuma tayaqudhi shine fadaka yanzu nan zai fadaka da abu kuma ya san me ya kamata yi take sai ce innahu sahibu abqariyatin fazza lalle shi ma'abucin zarangwana ne wanda ba a samu irinta ba bahaushe na cewa mutum mai zarangwana ma'ana wanda kwakwalwa in ana zance kwakwalwa to ba irin tasa shine ma'anar mutum mai zarangwana mai karfin kwakwalwa sosai yadda ya san abinda zai yi a lokacin da ya dace ya san kuma abinda bai dace ba inda bai dace ba kuma sannan yana da kwakwalwa mai rike abu mai basira mai hangen nesa duk inda ne zaka ce wani abu ana yin sa da kwakwalwa to ba za a ce an ga tawayar sa ba shine mutum mai zaranguna sannan yace fi hadhal wasfi a wannan sifa da muka ambata yawa ma'ana shine innahu sahibu abqariyatin fazzatin fi hadhal wasfi a wannan sifa sai ce kama kana sayyidar rusuli kama yadda kuma in ka zo a gefan abin da ya shafi manzanci to shine shugaban manzanni wa azamahum shine mafi girman su fi sifatun nubuwati a wajen sifar annabci waccan siffa ta farko wacce iri ce ta abin da ya shafi iya jagorancin al'umma musamman kuma in aka ce yaki ake yi ya san inda zai sa kowane ne za a sa a gefen dama a cikin mayaka yanzu ku duba ku ga wane ne zai iya fahimtar halayen sahabbansa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wane shi yafi dacewa wuri kaza wane yafi kowa tausayi wane yafi kowa kunya wane shine aminin wannan al'umma haka ya lissafa su kuma kowanne ka duba halinsa za ka ga yadda ya faɗa din nan haka suke to idan ku mutum haka yake to shi yafi kowa sanin in aka tashi yaki ina zai sa wane ina zai sa wane wanda ba a san shi da bajinta sosai ba to kaga ba za a kira ba ka jin sunansa irin waɗannan abubuwa wani kuma ya hada da bajintar da kuma ibadar ibadar kuma nau'i duba ku ga yadda ya tambayi sayyidina abubakar ko yake tambayar sahabbai wata rana wane ne ya tashi da azumi yau sayyidina abubakar ya ce ni ne waye ci da miskini yau ya ce ni ne waye bi jana'iza yau ya ce ni ne ya tambayi abubuwa dai da yawa sayyidina abubakar yana cewa shi ne sai ke cewa babu wanda waɗannan abubuwan za su haɗu a rana ɗaya ya aikata su sai ɗan aljanna to kun ga wannan irin ilimin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sani ga mutane ya sa shi a bangaren abin da ya shafi yaki yafi kowa iya yadda zai tafi da mutane ko yakin ko ba yaki ba kace shugabanci kawai gaba daya to haka nan kuma a bangaren annabta a cikin abin da ya shafi annubuwa fi sifatin nubuwati war risala annabci da kuma manzanci to shine mafi girma shine shugaban manzanni baki daya sai ce falam ya khud ma'rakatan min al-ma'arik illa fi adh-dharf ko haka ne ko yawa yace bai taba aukawa cikin wani yaki daga cikin yakoki ba illa fi adh-dharf haka ne sako illa fi adh-dharf wa min al-jihati alladhani yaqtadihima al-hazm wa ash-shaja'atu wa at-tadbir bai taba shiga wani yaki ba sai face zaka ga zarafin da yasa aka shiga yaki da kuma jihad da ta sa aka shiga yakin waɗannan abubuwan guda biyu to sai ka ga cewa wannan abubuwa ko bangarori guda biyu to daga cikin abin da ya siffantu da shi yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine akwai hazm in an ce hazm shine rashin sako-sako a cikin yin abu in aka tashi zancen yaki to bi kulli hazmiya ake yin sa in an ce hazmiya shine mutumin da yake ko in ce mutumin da yake da hazmiya shine mutumin da baya yin abinsa da wata sifa ta lalace ko kuma a ce akwai taraddudi da kai kawo da rashin tabbas cikin abin da yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko magana yake to za a ganta kai tsaye ya tafi zuwa ga abin da yake so ya faɗa idan mutum ba shi da hazmiya to za ka ga yana da kokonto wajen yanke shawara to ai yanzu ko mu yi kaza ne ko ai kaza ne to ko kaza za mu yi shine ake ce mai indecision ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da indecision duk inda zai wata magana to haka za ka ganshi definite ya san me zai yi kaza kuma ba tare da wasa ba to shi ake nufi da akwai alhazm hazm na ɗaya kenan washaja'a da kuma bajinta da gurzanta babu tsoro wattadbiri da kuma iya gudanarwa akwai administration duk abin da ake so a samu na iya jagoranci da iya tafi da jama'a a ce wane ya tsaya go kaza wane ya kaza a'a da karfe kaza za a fita mu bari sai lokaci kaza to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba yake da kowa wani zai ce me zai hana haka tunda wahayi ake masa to akwai abubuwan da ba na wahayin bane amma a haka yake tunda harkokin yaki galibi akwai abin da ba a wahayin ake gina su ba tunda har zai zo wata rami tambayi sahabbai ya ce me kuke gani har ma ya lokacin yakin Badar ai kun sani da yake cewa mu zauna a wannan wuri wanda kacin sahabai ce ya rasulullahi wannan wahayi aka yi maka mu tsaya a nan ko kuwa a alharbu wal makida dabarar yaki ce da iya kintsakin tsan yaki sai ce a'a dabara ce ta yaki ba wahayi bane kun ga ashe kenan ashe ana barin sa a lokuta da yawa lokacin yaki ba wahayin ake masa ba wannan yana nuna ƙarfin ikon sa da iyawarsa da iya tafi da jama'a babu dan adam inda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya tafi da jama'a to shine dai abin da yake nufi yace wali zalika lam yafshal fi ayi ma'arakatin min al-ma'arik don haka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba faduwa ba a wani yaki daya daga cikin yakokinsa allati khadaha wadanda ya kutsa ya aikata su mana duk yakokin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba faduwa ba lighalatin fil hikmati saboda wani kuskure na hikima ma'ana dabara ce a ce ya kasa saboda haka aka fadi ba haka bane wani zai ce to a yanzu misali me ya faru a yakin Uhud nasara ce ko faduwa malamai masu kallon abu da kaifin hankali suna cewa nasara ce don lura da babban darasin da aka samu a ciki in kuma a sojance ne za a ce an fadi to amma kun koma goga sababin faduwan nan waye wani kuskure ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen hikima ya rasa a'a yayi hikimarsa matukar hikima yace sahabbai su tsaya akan dutse wanda ake ce majbalur ruma ya zabi wasu zarata wanda suka iya harbi kamar ya san me zai faru yace kar ku sako ko mun ci nasara ko ba mun ci nasara ba kuma ilai haka din akai amma su waɗanda aka sa din ne kar su sako din da suka ga kamar an gama yaki ana diban ganima suka ce aya kamata su dauko su sako yaki ya kare da sun jira umarnin da ya bayar da ba su sako ba sai suka yi gaggawa suka sako suka saba wannan umarni da ya bayar wannan shi ya jawo abin da ya faru kun ga ashe ba hikima ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kuskure saboda bai iya wani abu ba kun gane wannan shine abin da malami yake nufi sai ce abin nan allati khadaha li ghalatin fil hikmati ko saboda wani kuskure ghalta ana nufin dai kuskure khata da yake da ghalta wama ilaiha ko abin da ke zuwa ga wannan ma'ana ko makamancin wannan min ta'bi'atil jaysh na kintsin wato runduna wa ta'yinihi ala al marakiz al istiratijiyyati da kuma wato ayyana wani daga cikin mayaka a ce wani ka zauna a nan wurin da yake wanda ake wanda Bature ke cewa strategic wuri a Hausance me ake ce mai strategic wurin da yadda za a ce ya fi kowanne dacewa da a yi amfani da shi wajen abin da ake so a yi saboda zai taimaka fiye da wani wurin daban wajen biyan bukatar da ake so a yi mun fahimci wannan a Hausance ne duk da mun yi dogon fasara wannan shine ake ce mai strategy to Larabawa ma sai suka dauki wannan kalma yadda take shine ya kawo mana nan wato ya ayyana wani wuri ko wani mutum a wani markazi ya ce nan zaka tsaya wannan ma a ce nan zaka tsaya wannan kuma a ce nan zaka tsaya duk inda ya tsaya da wani za ka ga ba inda ya fi dacewa fiye da wannan wurin shi sallallahu alaihi wasallama to sai yake ce har yanzu wa tilali afdalil mawadi'i da kuma shiga shine ihtilali mutum ya tsare wani wuri a cikin wuraren da za a yi yaki duk inda za a je yaki za ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace mu tsaya a gindin dutse kaza to babu inda yafi dacewa a tsaya in za a yi wannan yaki in ba nan ba to shine ihtilali in an ce ihtilali shine ka jefa kanka daga halla ya kullu ihtalla shine mutum ya fada wani wuri ya tsaya mawadi kuma mun sani jam'in wadi ne abin mawdi ne mutum wato abin mafi fitin wuri wa awsaqaha mafi aminci lil mujabaha wajen fuskantar abokan gaba to duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba ya tsaya babu inda yafi dacewa ko yafi wannan wurin dacewa waqti yari afdali khittatin da kuma zabar mafi fitiyar khutta shine plan da tsari li idarati daffatil qitali domin wato jagorancin ragamar yaki ragamar yaki shine daffa daffatul qitali ana nufin ragama ta yaki da za a ja to in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsaya wuri kaza to za ka ga cewa shine yafi iya tsara plan sai ce bal asbata fi kulli zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a kowanne daya daga cikin waɗannan abubuwa anna lahu naw'an akhara min al-qiyadati, cewa yana da wani nau'i daban kuma na iya shugabanci, ghayra ma arafat had-dunya, banda abinda duniya ta sani, fil quwwadi, a cikin jagororin yaki. Abinda ke nufi dai anan shine duk abinda aka san wani jagorin yaki da shi a duniya, a wani abu, a ce wane yayi fice a wuri kaza, wane kuma komandan kasa kaza ne ko komandan sojoji kaza, shi kuma ya fice a iya kaza, to ka tattaro su gaba daya, zaka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a kowanne dayan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi shi. Kun gane abin da ke nufi? Yawa. Ma'ana abin duk da ake gani ga wani jagoran yaki yana da shi, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi shi. Sannan sai yake cewa wa lam yaqa ma waqa'a fi ahadin ko wa fi Uhud, kai yawa, wa lam yaqa ma waqa'a fi Uhudin, abinda ya auku a yakin Uhud wa Hunain, da kuma yakin Hunain bai auku ba illa min ba'di ad-da'fi fi afradil jaysh, wannan mun yi magana sa, bai auku ba sai saboda wani rauni da aka samu daga wasu daga cikin ɗaiɗaikun sojojin, an ce yayi kaza bai yi ba, an ce ku saurara sai lokaci kaza ku fito, suka zo kafin wannan lokaci ko kuma suka jinkirta. Sai sai fi Hunain, misali a Hunain, au min jihati ma'asiyatihim, ma'ana wancan na farko rauni da aka samu daga wasu bangarorin yaki shine abin da faru a Hunain, au min jihati ma'asiyatihim awamirahu, ko kuma ta bangaren sabawa umarninsa, wa tarkihim at-taqayyuda wal iltizama bil hikmati wal khittati allataini kana awjabahuma alaihim min haythu al wajhati al askariya, ma'ana kamar ta bangaren kuma yakin Uhud, saboda saban da suka yi umarninsa, suka bar suka ki ta kai wato kayyaduwa da kuma silazimci hikima da plan da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wajabta a kansu, ta bangaren wato nazari da dubi da fuska irin ta soja. In Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi kaza, rashin yin wannan abun shine ja musu wannan abin da ya auku a yakin Uhud. Kun dai fahimci wannan bayanin da muka yi? Wa alaikum salam. Na'am. Opinion mahanga ta yaki. Ban ji ba. Babu dugo? A ina? Dugon biyu kuskure ne babu. Tun daga alif da lam dole ne ya zama akwai. Masdari ne. Min al-wajha ko haifu al-wajhati al-askariya. Faduwa kawai ta kuskure ne. Duk naku babu? To sai ku ƙara. Ai ba zai yi a ce al-wajhahu al-askariya ba a samu ha'un guda biyu. Kuskure ne. Kusa dugo biyu. Ai min al-wajhati al-askariya. Kuma sannan ma an shi yasa al-askariya din ta zama ita ma mai ta marbuta. Sifa ce ta al-wajha. Mun fahimta? Sai ce wa qad tajallat abqariyatuhu sallallahu alaihi wa sallama fi hataini al-ghazwataini. Zarangonar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karfin kokolwarsa ta bayyana a wannan yakoki guda biyu, inda hazimatul muslimin, yayin da musulmi suka samu faduwa, ba a ci nasara ba a wannan yaki wato da Hunain da kuma Uhud. Yace faqad sabata mujabihan lil aduwi, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana mai fuskantar abokan gaba, wastata'a bi hikmatihi al-fazzati, da irin wannan hikimar tasa da ba a saba ganin irin ta ba, istata'a ya samu iko, an yukhayyibahum fi ahdafihim, ya wato rasa musu damar cin maburin su, shine an yukhayyibahum fi ahdafihim. Kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wancan yaki na Uhud, bayan an yi wannan abun da aka zo su waɗannan mutane da aka ce kar su sauko, da suka sauko me faru? Ba kafirai sun biyo ta baya ba kuma? Suka zo aka ritsa musulmi a tsakiya. To bayan an yi wannan, sai da ta kai wasu sun fara guduwa, ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, me ya aikata a lokacin nan? Shi ya tsaya ya tunkari abokan gaba da karfinsa na dan adam ba tare da tsoro ba, wannan ne har aka sa har ya ta kai ga aka fasa mu aka karya masa hakorin gabansa, wato hakorinsa na gaba aka fasa shi ya kare, sannan kuma aka ji masa ciwo a nan wajina a kumatunsa, wanda shi ne har garin kibi abin nan wani karfe da ya shiga cikin kumatunsa, Abu Dujana ya zo zai fito da shi, sai da ya tsotso jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka yaushe aka yi wannan? Bayan an yi wannan kuskuren ne, da a ce yana cikin wanda suka koma gefe, ko aka yi wani abu abin nan har ya zama cewa bai ci gaba da karfin zuciyarsa da bajintarsa da gwarzantakarsa a yakin ba, da wannan abin ai bai faru ba. Kun ga ashe kenan, bayan su sun kasa a wannan lokaci su sahabbai sakamakon abinda yace su yi ba su yi ba shine shi ya tinkari abin kuma aka ci nasara daga ƙarshen lamari tunda har ya kai ga aka go kafirin har suka gudu kun ga wannan a ƙarshen abin ai nasara ce waye wannan ƙarfi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rashin tsoron sa to haka nan kuma a wancan na kone yace fa qad sabata mujabihan lil adu wa sata'i bi hikmatihi fadda an yukhayyiba ahdafahu fi an yukhayyibahum fi ahdafihim kama fa'ala fi uhud kama da ya aikata wannan a uhud aw yughayyira majra al harb ko kuma ya juyar da ragama da akalar inda yakin ya dosa ya canza shi hatta yubaddil al hazimata intisara har sai da ya juya rashin nasara da aka samu a farko ta koma ta zama cin nasara kama fi hunaini kama da abin ya auku a yakin hunain duk mun karanta wannan kuntun ma anna mithla hada at tatawwur al khatir tare da cewa irin wannan ci gaba mai muhimmanci nan al khatir ba ana nufin dangerous ba ana nufin abu mai muhimmanci abu khatir ana nufin mai muhimmanci ana nufin mai hatsari to nan mai muhimmanci yake nufi yace wa mithl hadhihi al hazima tare da irin wannan ko makamancin irin wannan faduwa as-sahi qamun muna rashin cin nasara a irin waɗannan abubuwa guda biyu ta'khudani bi masha'iril quwwadi galibi idan suka auku to sukan yi saitara sukan ƙara fisge tunanin shugaba har ya rasa inda zai yi abinda tura suke cewa yayi losing balance idan wani shugaban ne ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama yayin da aka ce an kai ga irin wannan mataki har an ci nasara an kusancin nasara akan su ba zai iya juya wannan cin nasara da aka samu akan su ya juya shi ya zama cin nasara ga kansa ba da sai rikice ya burkice ya rasa ma wannan mataki zai dauka to shine abin da ake nufi shine al-akhdhu bi masha'iri al-quwwat wa tatrukani ala a'sabihim aswa athar kuma ya zama cewa ya bar musu mummunan tasiri a jikin wato jijiyoyin su ma'ana a tunanin su da tsarin me za su aikata wannan abin da yake nufi shine irin wannan bala'i in ya auku a karan farko a yaki dukan sa mutun ya aikata abin da yake ambata da zuwa kaman ya losing balance din sa ya kasa samun control akan kansa ya zama cewa ya kasa samun nutsuwa shine ma'anan ya zama cewa sun bar masa tasiri mummuna akan a'asab maina a'asab in ce a'asab me yake nufi jami'in asab jijiyoyi to aka ce mutun an yi tasiri akan jijiyoyin sa shine ya zama cewa irin tunanin da ya kamata yi a lokacin da ya kamata yi sai kasa yin sa sai rikice idan mutum gwarzo ne shi saboda abubuwan da suka auku sai ya firgita ya tsorata sai ya koma matsoraci ai kaga an yi tasiri akan jijiyoyin sa to shine abin da ke nufi an yi turka aswa al-athari ko aswa atharin la yabqa lahum ba'da zalika illa hammun najati bi anfusihim ta yadda zai zama bayan wannan abu babu abin da ya dame su illa kawai himmatuwar wato su buye abin nan su tsira da rayukansu domin in aka ce ana harkar soja an ci karfin rundina ta yadda gurgurdan abin da suke tunani kawai yanzu shine a gudu da rai a tsira ai kaga an riga an fadi to shine abin da ke yace hadhihi min nahiyatil qiyadatil askariyatil khalisa wannan mahangar ko wannan maganar mun fade ta ne ta bangaren shugabanci na yaki kawai tsagwaranta amma min nawahin ukhra amma mun lura da yakokin ta yadda suka auku ta wasu bangarorin daban yace fa innahu istata'a bi hadhihi alghazawati fard al-amn wa bast as-salam zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun gama da bangaren kallon bangaren abin da ya shafi yaki da sojanci to muka zo kuma gefen abin da ya shafi samar da security da zaman lafiya da dora mulkin musulunci akan sauran abubuwa to zamu kalli kuma nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara domin kuwa ya samu iko da wannan yakoki fardal amni ya tabbatar da security wa bastas salami da kuma zaman lafiya ya shimfida shi a kasar domin da ba haka ake ba kafin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wurin yake fashi ne da makami ko tafiya daga wata kabila zuwa wata kabila ko wani gari zuwa wani gari wanda yake akwai wata kabila akan hanyar me ake yi fashi da makami da ai kuma idan ka je garin da ba a sanka ba to sai idan kana da aboki a garin ne zai baka mafaka har ka zo ka wuce lafiya in ba haka ba sai kisa to amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci nasara akan waɗannan bangarori a yakance sai ya zama cewa an samu security an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali kowa zai iya tafiya inda yake so a lokacin da yake so wa itfa'inar fitnati da kuma buce wutar fitina a buce ta ma'ana a kashe wutar fitina wa kasri shaukatil a'da'i da kuma karye karfin abokan gaba shauka nan ana nufin shi ma quwwa fi sira'il islami wal wasaniyati a irin kokawar da ta auku tsakanin musulunci da bautar gunki kuma abinda aka saba a wancan lokaci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine me wasaniya ce take shugabanci ko musulunci wasaniya ce to amma da wannan yakoki da aka yi shikenan sai musulunci ya ci karfin wasaniya babu zancen bautar gunki kun ga yadda ya aika aka ruguza gumaka kuma shi da kansa da hannunsa gumaka a cikin ɗakin Ka'aba ya sa koshi yadda take hannunsa wato rika tutture su da sandan dake hannunsa ya kada su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruguza wato abin nan gumaka da hannunsa to kaga ashe wannan an ci nasara akan su wa ilja'ihim ila almusalahati da kuma tilasta musu su koma bangaren a nemi zaman lafiya ayi sulhu wa takhliyatis sabili da kuma barin hanya li nashrid da'wati domin yada da'awa maganar cewa ago a kankange a hana da'awar musulunci ci gaba ai kun ga ta kare sakamakon me sakamakon wannan yakoki da aka ci nasara akan su kamastaba'a an yata'arrafa 'alal mukhlisin min ashabihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan yakoki da aka har yanzu ya samu wani abu shine ya samu ikon ya iya gane ya iya tantancewa ya bambance tsakanin sahabban kirki masu ikhlasi da kuma waɗanda dama ba sahabban bane ba mu'mine bane sune munafikai mun gane wannan ai ta hanyar wannan yakoki yanzu musamman wannan yakin na ƙarshe da mu karanta ai an gane abubuwa da yawa na halin munafikai wani abin da ba a yaki ba da ba a gane shi ba yakin Uhudu daga nan ya fara gane ma akwai munafiki ko babu da bai san akwai ba domin kun san munafinci a ina aka yi shi a Makka ko a Madina ba a taba jin munafiki a ce wani munafiki bane a tarihin musulunci a Makka shekara 13 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu zancen wani wani munafiki babu ba wanda ya munafinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sahabban da suka yi imani shi shi yasa kun ga suka cancanci sunan as-sabiqunal awwaluna babu mutum ɗaya daga cikin su munafiki gaba ɗayan su kakaf domin shi lafazin munafinci da munafinci a aikace ba a same shi ba sai da aka zo Madina waye sababin munafinci ai ba kuma ta ba Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayin da mutanen Madina sun kintsa za su dora masa kan sarki a matsayin su nada shi shine sarkin Madina an hada kai tsakanin al-Aws wal Khazraj fitina da yaƙe-yaƙe da aka yi shekara 120 ana yaƙi tsakaninsu ta ƙare sai aka yi shawarar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dinnan shine shugaban mutanen Madina gaba daya ana shirin ai wannan za a dora masa wannan shugabancin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka ya dawo Madina sai aka koma ana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bi shi ba shikenan wannan shine sababin yin munafici ba maganar a ce an samu wani mutumi ya ji tarbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla ilaha illallah muhammadur rasulullah ya karba da ikhlasi sannan a ce a can zuciyarsa da ma can tun farko bai yadda ba kamar yadda masu shi'a suke so su koyawa mutane cewa haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke wannan ba tuhuma ba a taba tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iya shugabancinsa da iya tarbiyarsa ba ba a duniya ba a samu mutumin da ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cuce shi irin dan shi'a ba mai gaya wa mutane cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya tarbiya ba ko ba shine abin da suke nufi ba ko da ba da baki mutum ya faɗa ba ka ce waɗannan mutane irin su sayyidina abubakar da umar da usman da aliyu da sauransu ka zo ka ce wai ba su yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai har lokacin hijira suke cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira da abubakar me yasa ya ce abubakar wai ya tsaya su tafi tare wai saboda tsoron munafincin abubakar in ya bar shi ya riga shi zuwa madina zai bata masa mutane haka littafin shi a suke gaya mutane kaga wannan ƙaryata gaba ɗaya ma tarihi ne baki ɗayansa to wannan sanin ma akwai munafiki ba a san shi ba sai a madina kuma sababinsa magana shugabanci ne ba rashin yadda da wato tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma karantar wanda ya zo da ita ba Allah sauki muje sai ke cewa kamastata an yata'arrafa alal mukhlisin min ashabi mimman huwa yubtinu nifaqa dan ya bambance su daga wadanda suke boye munafinci wa yudmiru nawazi al-ghadri wal khiyana kuma yake boye wasu fizge ko wasu manufofi dai na al-ghadru wal khiyana na wato yaudara da kuma saba alƙauri yace wa qad ansha'a ta'ifatan kabiratan min al-quwwat alladhina laqu ba'dahu al-fursa war-ruma fi mayadini al-iraq wash-sham kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan yaƙoƙi wannan yayi nazara sosai mai kyau wajen kallon yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai banda kawai wannan nasarar da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗannan yaƙoƙin a tarbiyyar da yayi yayi tarbiyya na jagororin yaƙi shine an sha'a ya samar mana da jagororin yaƙi waɗanda su ne suka zo suka rusa Farisa da Rum a bayansa su wane ne suka rusa Farisa da Rum la'alla mutane ba su san meye Farisa meye Rum din ba a yanzu shi yasa suke ba sa ganin girman abin da waɗannan bayin Allah suka yi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye Farisa da Rum in an ce Farisa su ake nufi ana nufin Iran daular Iran ta da tsohuwa Rum kuma ana nufin Byzantine Empire ta Rumawa wanda suke da headquarters su a Palestine a lokacin nan sun zo sun kafa sansanin su a gurin duk lokacin daular Rumawa dai ta Italian amma kuma sansanin su dake wato Palestine shi ake cewa wato daular Rum a lokacin su wane ne suka ruguza waɗannan daularin guda biyu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai wannan me ma'anar ruguzawa tafi da shugabancin su da dawo da su karkashin mulkin musulunci sakamakon jihadi da aka yi ku ga mun da Allah suwa suka yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan waɗanda a gurin yan shi'a kafirai din nan su suka yi wannan aiki kuma wannan shine yake nuna maka dama asalin dalilin da yasa shi'a suke kin sahabban saboda shi wannan dalilin ne ba wani abu saboda suna ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka zo suka yaki Farisa domin a gun mai shi'a Farisan nan da daular Farisa ta fi kowane wuri muhimmanci a duniya shi yasa ta a cikin littafansu za ku gani kabarin Husaini ya fi Ka'aba Ka'aba ya fi ta kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan nazara din suka janye hankalin mutane babu wani abu mai muhimmanci irin Iran kuma har zuwa yanzu haka abin yake to a wancan lokaci dalilin da yasa suka kyamaci sahabbai shine kokarin da sahabbai suka yi na yakar daular Farisa a kawo da bautar wuta a kawo bautar Allah subhanahu wataala aka kafa la ilaha illallah muhammadur rasulullah to kuma wannan babban abun bakin cikin waɗannan mutanen kenan an rusa musu tarihi shi yasa suka kirkiro wannan shi'ar domin su yaki addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita asalin dalilin kenan ba wani zancen ahlul bait ba abin da ya hada su da ahlul bait kuna fahimtar wannan zancen idan mutum yana bin abubuwa yadda suke yana karanta kuma abin da ke cikin littafin waɗannan mutane na munufofi ba shi da natija da zai ɗauka in ba wannan to wannan bayin Allah a ina aka same su wanda suka rusa Farisa suka rusa Rumawa da fa ƙauyawa ne haka ake ganin su marasa basira ba su san komai ba amma tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan la ilaha illallah wanda duk mutumin da ya samu la ilaha illallah a zuciyarsa to ba abin da yake da girma a zuciyarsa ba wata al'ada ba wata sarauta ba wani gari ba wata ƙasa da take da wata kima a gunsa kalmar la ilaha illallah ta rusa masa komai girman Allah kawai ya sani don haka zai iya tsayawa gaban komai ƙarfin mulki mai mulki ya ga cewa ya rusa shi kuma shine abin da sahabbai suka yi zamanin Umar sayyidina Umar musamman shi yasa babu mutumin da duk wani mutum mai alaka da ƙasar Farisa Iran duk duniya ba dan adam da ya tsana irin sayyidina Umar ko lissafawa ake ana zancen zagin sahabbai in suna yi sun fi zagin Umar hatta fiye da Abubakar akwai wani daga cikinsu yana wani yana wata addu'a ta la'ana addu'ar la'ana ce a cikin littafansu zaka ji yana cewa Allahumma al'an Abubakar sai ya ce wa Umar sai kuma ya ce wa Uthman sai ce wa Umar sai kuma ya ce wa Muawiya wa Umar wa Aisha wa Umar wa Hafsa wa Umar wa Hindan wa Umar, haka yake ta mimitawa. Duk wanda ya tsine wato sai ya dawa ya kuma zagi ya tsine wa Umar, saboda me laifin Umar dinnan ne? Laifin Umar dinnan ba wani abu ya ba, shine a zamanin sa aka rusa daular Farisa, aka dena bautar ruta, aka koma la ilaha illallah, wannan kuma shine abinda ba sa so. Samari ya kamata ku fahimci wannan ne. Allah ma dauke sauki. Amma za a zo a yaudari mutane da sunan wai ahlul baiti, ahlul baiti, ahlul baiti, ba wanda ya girmama ahlul baiti irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ba su haƙƙin su, suka yi abin da ya kamata. Abubuwan da suka faru daga baya na siyasa, harka ce ta siyasa, ko ina ana samun ta, amma ba aqidar musulunci ce a ki ahlul baiti ba. Babu mutumin kirki da ya yadda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah zai dauki kyamar ahlul baiti a matsayin addini. Bal raba ahlul baitin da sahabban shine babbar dama matsalar da ta faru. Suka dauka cewa ahlul baiti daban, sahabbai daban, kuma wai gabani a tsakanin su. Wannan nan dama nan sharrin yake. A gun mahangar musulmi, ahlul baiti da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abu ɗaya ne. Tarbiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, wajibi mutun ya so sahabbai, wajibi mutun ya so ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba a gaba da ahlul baiti, din mai gaba da ahlul baiti kuma dama ba sunnar ma yake bi ba, ba musulunci yake bi ba. Amma ba za a zo a makare da makale da ƙaryar san ahlul baiti kuma a soke addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana shirka, ana bautawa Husaini da sauran abubuwa dai da waɗannan mutane suka zo da shi, kamar da muka gani daga baya an soke la ilaha illallah, ana girmama shirka da makamancin waɗannan abubuwa da sunan, ana girmama ahlul baiti. Allah dai ya soke mu je. Sai ce wa kad ansha'a ta'ifatan kabiratan, annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsirar mana da, ya haifar mana da, ya samun mana wata ta'ifa kabira, wato wata tawaga mai girma, min alquwadi, na komandojin yaki, alladhina la quba da hu, wanda daga bayansa su suka hadu da alfursa war ruman, suka hadu da farisa da rum, fi mayadinin iraqi, a fagagen yaki na kasar iraqi, wa sham da sham, fafaquhum, suka fi karfin su, fi takhtitil hurubi, wajen planning din yaki, wa idarati daffatil qitali, da kuma gudanar da ragamar yakoki. Kaga dai mutanen da da in aka zo aka baiwa Kisra labari cewa akwai wasu mutane sunan su Larabawa, suna nan suna shirye-shirye kaza da shi, ku rabu da su. Bal da Kisra, ai kun san Kisra, Kisra shine sarkin Farisa, sunan sarautar Farisa kenan, sarautar Iran da ba sa daukar Larabawa mutane ballantana, har aji tsoron za su iya zuwa su yi wani abu, da haka suke dauka. Sun dauka kamar yanzu misali mutanen cikin gari a nan yanzu suna jin cewa Fulani daga jeji, iya dai Fulani na riga din nan na kewaye, za su fito su yi musu wani abu? Za su da misali sarkin gari yana zaune babban gari, a ce ga wani Bafulatani da mutanensa da dan sandansu, za su zo za su tada gari, ai kaga dariya za ka yi? To da irin wannan mahangar haka su Kisra suke daukar Larabawa. Sai gashi waɗannan mutanen da ake daukar ba komai ba, yayin da suka samu karfin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai zama sun zo wajen dabarar yaki, wajen tsare-tsaren yadda za a gudanar da al'amura, har suka yi dabarar da suka fi karfin waɗannan Farisa din. Me ya faru lokacin da aka rusa abin nan Mada'in? Garin Mada'in wanda shine headquarter kasar Farisa, wurin bautar gunkin nasu Iwan Kisra, aka zo aka lalata shi har wutar wurin ta mutu. Wurin ya zo, ai mun karanta ba da daɗewa ba ko, shi Kisra ya zo wurin yana maganganunsa, yana cewa gashi dai shi zai tafi, abu ya fi ƙarfinsa, amma da ƙaryar cewa wani ko shi ko wani ɗansa zai sake dawowa. Suka tashi dan tsiya, suka fassara abin da ake nufi wai da ɗan nasa, wai shi ne abin nan Imam Mahdi, dan dai su haɗa abin asali da cewa kama kai kance ahlul baitin nan su ma gaba ɗayansu ‘yan Farisa ne. Ahlul baiti ko ya za a ku gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce su ne ‘yan Farisa? Ba abin da ya haɗa su, illa wannan abin da ya faru daga baya a zamanin Husaini radiyallahu ta'ala anhu, na wato auren ‘yar sarkin wato Farisa wadda ta haifi Ali Zainul Abidin. Wannan dai shi ne abin da ya biyo baya. To suka zo suka fi ƙarfinsu a wajen abin da ya shafi gudanar da yaƙi, hatta su taɓa'u ijla'ahum, har suka samu damar da kuma ikon suka iya korarsu, min ardihim, daga ƙasarsu, wa diyarihim, da gidajensu, wa amwalihim, da kuma dukiyoyinsu, min jannatin wa uyunin, na daga wato gidajen wato abinnan lambuna da koramu wa zuru'in da abubuwan shuka ko gonaki wa maqamin karim da kuma matsayi mai girma mai karimci wa na'matin kanu fiha fakihin da ni'imomi da kuma dukiyoyi dai waɗanda suka sanci suna wato annashuwa su suna murna a ciki kama stata'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi fadli hadhihi alghazawat saboda falalar wannan yaƙe yaƙe an yuwaffira as-sukna ya samu damar da ya haifar da ya samar da as-sukna wurin zama wal arda da ƙasa wal hirafa da kuma sana'o'i yadda Bahaushe ke cewa sana'a shine hiraf ba harfu bane hiraf wal hirafa wal mashagil da ma'aikatu lil muslimin da muslimi domin da wannan yaƙe yaƙe da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar da aka kafa daula mai ƙarfi kuma mutane suka samu aiki duk inda mai shugabanci yake daga cikin manya-manyan abubuwan da yake damuwa da su shine subject dinsa waɗanda yake shugabanci su samu nutsuwa su samu gun zama su samu aikin yi kuma a fita daga talauci gwargwadon abin da Allah maɗauki ya kaddara ba a fita daga kwata-kwata a ce babu talaka amma dai gwargwadon hali a samu yadda mutane za su samu aikin yi da makamantan wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam a gudanar da yakin sa bayan sakamakon waɗannan yakoki an samu wannan abun an samu wurin zama an samu sana'o'i an samu kuma abin yi hatta tafassa min kathirin min mashakilil laji'in har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama da shine tafassa ai takhallasa ya kubuta min kathiri min mashakilil laji'in na da yawa daga cikin wato muskilolin mutanen da suke neman mafaka waɗanda ake ba mafaka mafaka nan ana nufin waɗanda ƴan gudun hijira kai wanda za a ce mai ƴan gudun hijira yanzu irin ƴan gudun hijirar da ake fama da su yanzu a ƙasa guda ko a cikin ƙasar mutum yanzu akwai wanda a cikin ƙasar sa yake amma ɗan gudun hijira irin wanda wannan bala'in ya same su a jihohin nan north east da ake cewa Borno, Adamawa da Yobe a cikin jihohinsu amma suna nan gudun hijira suke wannan shi ake cewa laji'un laji'un ana nufin ƴan gudun hijira to irin wannan abun sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damar da zai maganin wannan domin akwai waɗanda an je an ci ƙarfin garinsu ba su da gidaje ba su da komai annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon wannan abu da iya gudanar da mulkinsa sai da kowa ya samu wurin zama kowa ya samu wurin aiki da kuma samu sana'ar da zai yi da kuma aikin da zai gudanar da rayuwarsa karkashin sa yace alladina lam yakul lahum mal waɗanda ba su da dukiya wala darun ko gida wa hayya as-silaha ya kuma wato samar da ya shirya ya kuma kintsa silahi wato makami wal qura'a da dawaki wal uddata wan nafaqati da kuma abin shiri dai da abinci hasala ala kulli zalika min ghairi an yaquma bi misqali dharratin min adh-dhulmi wat-tughyan Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ikon yin wannan abin ne ya samar wa mutane kasar da za su zauna da wurin da za a zauna da sana'ar da za a yi da gidajen da za a zauna da makamin yaki yayi wannan kakaf din sa daga farko har ƙarshe ba tare da ya zalunci kowa ba ba a samu wani dan adam da za a ce gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zalunce shi ba kuma zamu zo mu ji yadda yaki shi kansa ya gudana da tausayi da rahama kar a kashe kaza kar a kashe kaza kar a kashe wani banda yaro banda mata banda hatta mai bauta wanda ba musulmi ba yana bauta a ɗakin bauta amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe shi duk waɗannan zamu zo mu ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara akan waɗannan abubuwa na so a ce mun gama da wannan amma na ga kamar lokacin ba zai isa ba ko ba wata dabara mun tsaya dole dai sai bayan Ramadan kenan minti nawa ne ya rage bakwai a bakwai ba za mu iya ga wannan ba to sai hasala ala kulli dhalika min ghairi an yaquma bi mithqali dharratin ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani gurgudan qawayiz zarra min adh-dhulmi na zalunci wat tughyan da ke tahaddi wal baghi da zalunci wal udwani da udwani akan mutane duk waɗannan kalmomi ma'anar su da zalunci ala ibadillahi akan wani daga cikin bayin Allah wa qad ghayyara aghrad al-hurubi wa ahdafaha allati kanat tattarimu narul harbi li ajliha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ce wato makin abubuwan muke yi da zamu rike su sosai wani abu daga cikin sakamako mai kyau na iya shugabancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yadda ya canza manufofin yaki yadda a da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manufofin da saboda su ake yin yaki shine taqrimu narul harbi li ajliha wadanda wutar yaki take ruruwa saboda su annabi sallallahu alaihi wasallam wadannan abubuwan ya canza su abinda da za a yi yaki akan waka wake irin wannan dai da wani zai zo wata kabila zambo sai a yi yakin shekara 120 shekara 120 za a yi ana yaki tsakanin wata kabila da wata kabila saboda dan wata kabila wata rana a duriya ya tashi yayi wani wake yayi zambo ya faɗi kalmomi na nakasa ga wata kabilar daban garin arama sai su ma su taso cikin sai a dau makami sai a shekara 120 ana wannan yaki ko garin abin da ya shafi wani abu ko cin iyaka ko makamancin wannan ko kasuwa ko makamancin wani abu amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai da ya canja tsarin gudanar da yaki wannan abu ne saboda shi ake yin yaki agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene maganar la ilaha illallah da daukaka ta da takuna kalimatullahi hiya al-ulya kunga wannan ai canja tarihi ne da dan abu kadan zai jawo ayi yaki a ta zubda jini amma da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-umma sai ta zama daya da kabila kaza da kabila kaza duk ɗaya ne a gaban a wurin ubangiji subhanahu wataala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallah man atqakum wannan ita ce ka'idar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta canja tsarin da ake kallon mutane gurgudan kabilanci shi yasa har yanzu duk al'umma da take so ta ci gaba to wallahi azub da kabilanci duk al'umma da take so ta ci gaba ko aje maganar kabilanci kabilanci kace ni asali na gari kaza wannan ai ba dan gari bane wannan ba shi da asali ba amma san kakanninsa daga ina suke ba duk al'umma da suke da wannan to ba su ba ci gaba in kaga al'umma ta ci gaba to shine ta rufa idanta duk wanda zai amfane ta karbe shi to sai al'umma ta ci gaba wannan American da tafi karfin mutane yanzu me ya sababin abin nan dinta wannan karban mutanen ne karbar kowa duk mutumin da yake da kwakwalwa yana zuwa sun ga amfanin sa za su kame shi shikenan likitoci yanzu likitoci fa likita na san ba ku wannan labarin ai wace shekara ne 1999 ne ina ji nake karantawa labarai ba wani lokaci Clinton ne ko a lokacin 99 ya zo Najeriya zamanin Obasanjo ko yake cewa a lokacin a America akwai likitoci yan Najeriya sun kai 20,000 a bakin sa naji wannan ko a jarida da na karanta to za a ce dan Najeriya 20,000 wanda daga nan zuwa yanzu ban san nawa bane kuma shekara nawa yanzu 14 ko 14 ne ko 16 yawa shekara 16 to ka duba a gani mutum 20,000 kuma suka sake karuwa da irin wannan lalacewar lamari da gudun da ake yi da zare jikin da ake yi da diaspora da ake faɗi sauran da abinan ko brain drain kai da ake faɗi a je a zama yan diaspora kaga kenan ashe duk al'umma in tana so ta ci gaba to a karbi baki zancen kowa a tuna masa asalin sa ba dan gari bane wannan jahiliya sunansa mun yadda da wannan abu jahiliya ce in ku ana jahiliya to ba za a zauna a ci gaba ba amma kowa zai ce har wani ma gari har alfahari ake wai ai duk wanda ka gani a nan dama dan gari ne an san gidansu ba bako bane to me amfanin haka in ba amfani kun zauna ana ta daba ana kashe juna ba wata fa'ida da kuka yi wa junanku a hada kai da kowa duk bakon da yazo za a fa'idanta da kwakwalwarsa ya iya kasuwanci iri kaza ya iya sana'a iri kaza to a bashi wurin zama ya zauna sarakuna da ya suke in aka ce an samu bako ko malami ko makamancin wannan ko wani mai iya sana'a nan da nan kaga sarkin gari ko hakimin gari ko dagaci ko makamancin sa ya jawo shi sai a bashi gida duk bako in yazo ba sarki ne ke bashi gida ba sai a bashi gida a wuri kaza sai ya zauna saboda me ya zo da wani abu da za a amfana da shi haka rayuwar dan adam take amma daga ka ce ba za a zauna da kowa ba sai dan asali to shikenan ku kuma yan asalin kila ba abin da kuka iya Allah sauki to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya shure wannan tunanin kabilancin sai ya dora mutane akan wannan kaida in dai ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ba ruwansa bai rabe ne kai inyamuri ne ba haushe ka nuri wane ne kai daga ina kake daga kasa ka fito tsutsa ce ba abin da ya dame shi kawai ka ce la ilaha illallah shikenan kai mutum ne Allah ya taimaka mana wannan shine babban darasin sai ce wa qad ghayyara aghradal hurubi wa ahdafa hatu mutsaya dole saboda mun ci gaban akwai abubuwan da ba za mu iya kare su ba kuma naga har an miƙe ko lokacin yayi to ba laifi insha Allah in Allah subhanahu wataala ya kai mu bayan azumin watan Ramadan ya wuce to insha Allah sai mu dora anan inda muka tsaya din yau 29 ne da bakwai ko yau sai mu sa alama in Allah subhanahu wataala ya kai mu daga nan ne za mu tashi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara ilmantar da mu ya ƙara sa mana basira duk abin da zai amfane mu Allah ya angiza mu zuwa gare shi abin da zai cutar da mu Allah ya kadar da shi daga kanmu Allah subhanahu wataala ya sa mu ga watan Ramadan lafiya cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan insha Allah darasin tafsiri bana ranar da aka ce an yi azumi daya to ranar insha Allah zan fara ma'ana in ya zama Laraba in ya zama Alhamis to duk ran da dai aka fara azumi insha Allah ranar zamu fara kamar yadda aka yi bara ko saboda dai ɗan wasu guru ba da haka ba da mun fara gabanin haka saboda akwai ƴan tafiye-tafiye da sauransu amma da ran da aka fara azumi insha Allah ranar za mu dawo karatunmu na tafsirin Sa'idi da muke karantawa muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu dace wannan wata ku duba kamar wasa har ya sake zagayowa sai gan shi kamar wata uku ko ba haka ba ne kila ma wani kamar bai kai wata ukun ba nan da nan mun kare to haka fa rayuwa ta mu take tafiya wallahi mu dawo azziya ƴan uwa a wannan rayuwar yadda kake ganin lokacin nan baka ankara ba yazo ya wuce wallahi haka za a ce yau wani ya fadi ya mutu gobe wani ya fadi ya mutu kawai dai dan ba ma kawo kanmu darasin ne ba ma tsammanin mu ne zamu mutu amma in ba dan haka ba yadda kwanakin nan suke sauri suke wucewa ya kamata mu dauki abin wa'azi a ciki Allah madauki ba mu damar mu dauki wannan wa'azi Allah sa watan Ramadan mu shige shi lafiya kuma cikin imani ya ba mu damar aikata abin da yake shine Allah zai yaddi shi ya kuma ba mu lada a kansa ya amfanar da mu ya sa mu masu amfani ne ga al'umma Allah kuma ya kawar ya kade duk wani abu na fitina da tashin hankali Allah ba mu zaman lafiya a wannan gari namu Allah ba mu zaman lafiya a watan wannan jiha tamu Allah ba mu zaman lafiya kuma a kasar nan tamu Allah ya taimaki al'ummar musulmi a ko ina suke a duniya Allah subhanahu wataala yassarewa kullu mu'silin duk mutumin da yake cikin wani kunci a wannan rayuwa muna roƙon Allah madauki yayi masa magabata da suka gabata suka rasu Allah madauki ya gafarta musu marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya wanda ke da damuwa da wani kunci a zuciyarsa dangane da wannan rayuwa Allah ya yalwata masa Allah ya kade masa wata damuwa wanda ba shi da hali Allah ya ba shi wanda ke talauci ya dame shi ya rasa ma zai yi yadda zai yi Allah madauki yassare masa al'amuransa Allah ya ba wanda ba su da aiki aiki waɗanda kuma suke fama da ƴaƴa marasa tarbiya Allah ya ba su tarbiya wanda kuma suke fama da mata waɗanda suke ba masu kirki ba Allah ya canza musu so su zama masu kirki waɗanda kuma mata ne suke samun maza masu gallaza musu Allah ya tausasa musu su Allah ya sa su zauna lafiya Allah hada zukatanmu Allah ya sa kaunar juna a tsakaninmu wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salamun ala jawadi daga malamai za bismillah